da yake jawabi a yayin ziyarar da suka kai a ƙauyen Gaigoro domin jajantawa jama'a abubuwan da suka faru a sakamakon harin ta'addancin da aka kai akan wasu fararen hula lokacin da suke bizne gawar wani dan uwan su. Ministan tsaron ƙasar Niger Alkasum Indatu ya ce
les gens qui se prétendent musulmans qui prétendent se battre pour l'islam viennent tuer d'autres musulmans.
Mutanen da ke ikirarin su musulmi ne kuma suna bugon gaban musulunci suke yi wa yaƙi su kashe mutane a lokacin da suka taru a makabartar musulmi domin jana'izar gawar wani musulmi a cikin watan azumin Ramadan. Waɗanda suka yi wannan aika-aika ba za a kira su musulmi ba, kawai 'yan bindiga ne da basu san abin da suke yi ba. Kamar yadda ministan cikin gida ya faɗa muku ɗazu, za mu ɗauki tsauraran matakai makamantan waɗanda muka ɗauka a kwanakin baya a karkarar Anzuru. Wannan shine karo na uku da 'yan bindiga ke karkashe fararen hula a ƙasa da wata guda akan iyakar Niger da Mali, abin da yasa Al-Mansur Muhammad na kungiyar Kafan ke jan hankalin hukumomi game da girman matsalar tsaron da ake fuskanta a wannan yanki.
Kullum mutane mu na ƴan karkara, in ba a kashe su ba za su ce mutane su kawo kudade. Kullum ana zuwa ana tattaro kudade, ana tattaro dabbobi, kuma ana kashe mutane. Muna ja hankalin gwamnati su sake salo gan mu je mu hada irin matsaloli na Mali. Kowa ya san Mali, kowa ya doki bindiga, kowa yana yi abin da gaddama, ƙasa gata nan mu ba mu hata zamanto Niger ta zama irin wannan ƙasashe.
A wata sanarwar da suka fitar a jiya Lahadi, jami'an adawa sun ayyana abin a matsayin wani bangare na koma bayan da gwamnatin tsohon shugaba Isu Muhammadu ta janyo wa ƙasa. Nasiru Lawali Mato na daga cikin masu magana da yawun 'yan hamayya.
Ƙasar mu ta shiga cikin wani hali na tsanani a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Yusuf. An samu mace-mace ba iyaka a garuruwa da dama gabas da yamma a ƙasar Niger, misali a Zarum Darai da Toma Bangu da Bani Bangu da Tiliya da Maini Suruwa shekaran jiya da jiya da dare a Gaigoro.
Sai dai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asmanu Muhammadu ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zargi.
Wannan abu ne wanda ya shahi duniya. Babban ƙasa iyaka da mu Nigeria ce. Bayan Nigeria ga ƙasar Chadi, bayan ƙasar Chadi ga ƙasar Mali, bayan Mali ga ƙasar Burkina Faso. Wace ƙasa ce daga cikin ƙasar sannan ba a iska fara hula a kashe su? Saboda haka bai kamata a ɗauke su ba a ce ƙasar Niger ita kaɗai za ta iya maganin mutanen da suka fito daga wata ƙasa suka zo suna kashe al'umma. Ni ban amince ba abin da suke faɗi, kuma su da kansu sun san ba gaskiya ba ne abu ne wanda shahi duniya. Ina son mutane su yi adalci.
Ko a dalan Alhamis wayewar Juma'ar da ta gabata, wasu waɗanda ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a garin Maini Suruwa, inda rahotanni suka ce sun yi awon gaba da motoci shida na jami'an tsaro. A ci gaba da karfafa matakan tsaro, Majalisar Dokokin Ƙasa a zamanta na yau Litinin ta yi na'am da buƙatar tsawaita dokar taɓaci a yankunan Tilaberi da Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.